بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na talata mun shiga na laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren 23 ga watan rabiul awwal shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan satumba shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da kenan cikin wadan zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin tafsirin Juz'u Amma wannan darasi na yau insha Allah shine darasi na daya a cikin tafsirin Suratul Fajr kafin mu tafi karatunta alarama Malam Muhammad Nura Musa Sahabi zai karanta mana wasu ayoyi da cikin wannan sura mai albarka bismillah
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmaanir rahiim wal fajr wa layaalin 'ashr wash shaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
نعم وانا سورة سورة الفجر كو سورة والفجر اتتي سورة تمانين لترى اتكن ترتيب مصحف عثمان اتتي كما سورة تقوما a cikin jerenge suran da suka sauka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta daga cikin farko abin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sauka gabanin suratul duha a bayan suratul layl tana da ayoyi guda 30 cif alsafin ayoyi na mutanen Iraki da mutanen Sham duka suna lissafa ta da aya 30 al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Al-Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra sun fitar da hadisi wanda an ambace shi a baya game da kisar Sayyidina Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu wanda ya kasance yakan zo yayin sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallar Isha sannan kuma ya koma anguwarsu ya sake limancin wata sallar Isha wanda a wata rana yayi musu doguwar sallah har a dalilin haka wani saurayi wanda shi kuma ya dawo daga kiwon raƙuma ya gaji da bin wannan sallah ya koma gefe ya ƙara sallar sa aka idan da sallah wasu suka kai abin nan wato rahoton sa gun limam aka ce ai munafiki ne ai kaza 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 da gari ya waye shi ya je kai ƙara su ma sun kawo ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu afattanun anta ya Mu'adh ya kai Mu'adhu kana so ka zama sanadiyar fitinan mutane ne a addinin su aina anta me ya hana ka karanta sabbihi isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha wal-fajri wal-layli idha yaghsha nabi ya ce masa jiman Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hana a sallarka ta isha ka takaitu akan waɗannan surorin da ire-iren su ka karanta sabbi ka karanta wash-shamsi ka karanta wal-fajri ka karanta wal-layli idha yaghsha kaga wal-fajri surar madannan ta samu shiga a cikin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su cikin surorin da ake so liman ya dinga takaituwa akan karanta su tare da cewa zaka ga a irin sallar ma da ake yanzu wani ma sai ya ga in an karanta ta ma ta yi tsayi sallar a yadda mutane suke kallon abubuwa yanzu su ga liman ya kanta musu alfajiri shafi daya sai su ga cewa bai kyauta ba ko su fara kunci su fara gunaguni Allah ka tsare a sura tana magana akan abubuwa guda uku ne gababunta suka yi magana gaba ta farko ta zo da bayani akan wato abinda ya faru da wasu al'ummomi masu ƙaryata Allah madaukakin sarki masu ƙaryata manzannin Allah irin azabar da Allah ya musu a nan duniya kamar Adawa da Samudawa da Fir'auna an ambaci labarin su a takaice da labarin abinda ya faru da su da girman wato ƙwarewar su a iya gyara duniya da irin ci gaban da suka samu amma wannan bai hana Allah ya maganin su ba da suka ki gaskata wato sabon Allah madaukakin sarki wannan shine gaba na farko da surar ta yi magana akai gaba na biyu kuma surar ta yi magana akan wasu daga cikin dabi'un dan adam daga fadin Allah fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama wato inda dan adam yake da ainihin wato manta baya da rashin tunanin gaba ya dinga yin hukunci da abin da yake ciki yanzu yanzu idan yana cikin wadata sai ga kamar zai dawoma a wadata in yana cikin lafiya ya kamar zai dawoma a cikin lafiya in yana cikin wato halin walwala ya ga kamar wannan walwala ta dawoma ya manta kafin wannan lafiyar wataƙila da bai da lafiya kafin wadatan nan wataƙila da bai da ita kafin ƙarfin nan wataƙila da bai da shi kuma ya kasa ɗaukar izina cewa nan gaba fa za a zo lokaci zai canza an yi wasu da suke da ƙarfi suke da lafiya suke da ilimi suke da wadata suke da shugabanci duk yanzu sun shuɗe shi ma wannan abin da yake ciki na ni'ima zai shuɗe yanda dan adam yake ruɗuwa da wannan ni'imar kuma haka yake zama mai samun kansa a cikin hali na taɗewa da cire rai daga rahamar Allah yana cikin wata damuwa yana cikin rashin lafiya ko yana cikin talauci ko yana cikin tsoro ko kunci sai ya ji kamar abin ba zai wuce ba halin kuma mai wucewa ne shi ma kamar yadda Allah yake jarabtar shi da daɗi kuma haka yake jarabtar shi da aka san sa kamar yadda Allah yake cewa nabluukum bil khair wa sharri bi sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un to haka kuma Allah madaukakin sarki a gaba ta uku ta surar ya yi magana a kan wasu daga cikin halin abin da zai faru na alkiyama da irin tashin hankalin da za a shiga wanda dama wannan mun sha faɗa cewa yana daga cikin jigo mafi muhimmanci na surorin da ke cikin wannan juz'i tun daga faɗin Allah kalla idza dukkatil ardu dakkan daka zuwa ƙarshen surar zuwa faɗin Allah fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad to duk waɗannan ayoyin suna magana ne akan wani abu na cikin halin tashin alkiyama Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya fara cewa wal fajri wa layalin ashr wal fajri wa layalin ashr wash shafi wal watr Allah ya ce wal fajri ina rantsuwa da ainihin wato al fajr wa layalin ashr kuma ina rantsuwa da darare guda goma washafi wal watri Allah ya ce kuma ina rantsuwa da abin da yake bibiyu wal watri da kuma abin da yake mara wal layli kuma Allah ya ce ina rantsuwa da dare idza yasri a san da yake tafiya cikin duhu hal fi zalika qasamun li dhi hijr Allah ya ce shin a cikin waɗannan rantsuwa a cikin wannan zance ashe ba akwai rantsuwa da za ta gamsar da mai hankali ba to wannan shine mabudin sura rantsuwa guda ainihin wato biyar da Allah madaukakin sarki ya gabatar a kafin ya faɗi jawabinta wanda shine abin da ya biyo baya faɗin Allah madaukakin sarki cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi da Allah ya ce wal fajri al-imamu al-qurtubi yake cewa ukhtulifa fil fajr malamai sun yi sabani game da me ake nufi da rantsuwa da asubahi fa qala qaumun wasu malamai suka ce al fajr huna infijaru dhulma shine al fajr da ka sani wanda yake zuwa ya kautar da duhun dare inda nahari lokacin fitowar rana wato bayyana safiya bayan ana cikin duhu din nan duhu ya game ko ina da an yi sallar asubahi kafin mutane su ankara sai kawai su nemi wannan duhu su rasa gari ya waye wanda yake faruwa kullum yawmi to Allah yana rantsuwa da wannan al'amari na ikon Allah wanda wani bai ishe shi wannan ita ce fasar Abdullahi dan Zubair da Sayyidina Ali dan Abu Talib da kuma ɗaya daga cikin fasarorin Malam Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum ajma'in a wata riwaya daga Ibn Abbas yake cewa Allah yana rantsuwa da dukkan wuni ne ba farkon wurin ba kadai amma wa abbara bil fajri li annahu awwalu sai aka bace al fajr domin shine farkon wuni din kuma Allah a wani wuri yayi irin wannan rantsuwa kamar fadin Allah was subhi idha tanaffas mun ji ta a baya wata fasara ta uku da aka samu daga Ibn Abbas yake cewa innahu fajr yawmil muharram al fajr anan Allah yana rantsuwa da wayewar gari ta farko a shekarar musulunci ranan 1 ga watan muharram saboda mene suka ce fa huwa awwal yawmin min al muharram fa minhu tanfajir sana Allah yana rantsuwa da wannan farko a ranan da shekara ta 1 wanda daga nan sauran kwanakin shekara suke biyowa Allah yana rantsuwa da 1 ga watan al muharram wasu kuma suka ce a'a innahu salatul fajr Allah yana rantsuwa da sallar al fajr dama kuma a cikin adabiyat na musulunci akan kira sallar asubahi da al fajr kamar da yake cikin hadisin kisar Ka'ab dan Malik kisar tubarsa a ƙarshe yake cewa wa azana nabi sallallahu alaihi wasallama bi taubatillahi alaina hina sallal fajr Nabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya yafe mana in ji ka abu shi da ɗan uwansa guda uku guda biyu din nan yace annabi ya bada wannan labari ne hina sallal fajr ran da ya sallaci al fajr a rana ta 50 wato a wuni na 50 bayan an ci a daina magana da su kuma qur'ani yace fadan Allah madaukakin sarki a cikin surati Isra'i ko surati Bani Isra'ila wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda qur'anul fajr shine salatul fajr haka nan a cikin hadisin Muslim daga Samurah dan Jundub Allah ya kara masa yadda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza sallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shamsu hasanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallar idza sallal fajr haka sai aka ce in ya sallar al fajr sai zauna a wurin sallar sa ya ci gaba da tasbihi ya ci gaba da istighfari ya ci gaba da addu'o'i hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta fito hasanan kyakkyawar fitowa wato ta zama garai kowa na iya ganinta wannan yana nuna ana kiran sallar asubahi da suna al-fajr sallar al-fajr saboda babu iskari dan an ce rantsuwar da sallar asubahi Allah yake rantsuwa wasu kuma suka ce a'a fasara ta biyar kenan cewa abinda yake nufi da al-fajr a wannan aya shine wayewan garin ranar sallah babba ranar 10 ga watan al-muharram zulhijja saboda mene saboda a ɗabi'ance لأن الله جعل لكل يوم ليلة قبله الله يا سيّاو هو نولي ينا دجري يزدران لما كيتشكي دران ولن غوباني ولن الهميس أما إترانا عرفا سيدا مباتا دجري سوى لمني أنت وكي دران تا أم بيوا أفو رانا سلا ببا يوم الحج الأكبر يوم النهاري إتباتا دجري wannan daren da ke zuwa gabanin ita wanda ya kamata ya zama shine daren ta sai aka dauka sai aka kara ma rana arafa ki zaki cewa rana arafa in tana da dare biyu da daren da ake yi kafin arafa wato ranar tarwiya 8 ga wata idan rana ta fadi an shiga daren arafa ko to kuma idan wunin yayi aka gama hawan arafa shi ma daren da ke biyowa shi ma har yanzu daren arafa ne ba daren sallah bane ana sa mun gane zaki cewa ita arafa ta da dare biyu shi yasa idan mutum ya isa filin arafa rana arafa bayan faduwar rana ya samu halin tsayawa a arafa bayan faduwar rana ya samu aikin haji ku mun gane kamar yadda ke a cikin fatawar mujahid ibnu jabar cikin tabi'ai zaka ita arafa tana da dare guda biyu daren kafin ita da daren bayan ita to kaga sai ta maida ranar sallah ranar da ke bayar ita wuni babu dare ko mun gane saboda sai zama wani wuni ne shi na daban a cikin shekara sai Allah yake rantsewa da shi saboda fita daban da yayi a cikin sauran wato sauran wunin shekara wannan tace magana wato malam Mujahid ibn Jabal cewa Allah ya rantse da ranar sallah babba wanda ake ce mata yawmul hajjil akbar ana ce mata alhajjul akbar ne kamar da Usmani suke gani saboda akwai alhajjul asghar shine umara wasu suka ce an dai kira ta ne da haka kawai dan nuna fifikon ta akan sauran kwanakin aikin haji domin kwanakin aikin haji suna farawa daga ranar tarwiya ranar 8 ga wata har zuwa ranar 13 ga wata karshen kwanakin zaman mina wallahu a'lam wannan shine ma'anar rantsuwa ta farko wal fajri sai Allah ya ce walayalin ashr kuma ina rantsuwa da darare guda goma waɗannan dararen su ba akwai sabani wajen ayyana su daga cikin maganganun da aka faɗa wajen ayyana su akwai cewa su ne dararen da ke ƙarshen Ramadana guda goma waɗanda ake samun Laylatul Qadr a cikinsu wadda take dare ne guda ɗaya amma tana da fifiko akan dare guda shekara 80 ko Laylatul Qadr khairu min alf shahr wanda ake ce mata Laylatul Mubaraka ina anzalallahu fi Laylatul Mubaraka wannan magana ce da aka samu ta daga wasu malamai amma tana da rauni wasu kuma suka ce a'a ana nufin dararraki guda goma na farkon watan Muharram daga ɗaya ga wata wanda ɗaya ga watan wasu sun ce shine wancan walfajir din daga ɗaya ga watan Muharram ranar farkon shekara zuwa ranar Ashura su ma wasu kwanaki ne masu falala wanda su ne faɗin Allah da Allah yake cewa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi asharin kamar da yazo a cikin maganar Masruq ibn al-Ajda wanda yake cikin tafsir Shu'ab al-Iman na al-Imam al-Baihaqi shi ya fassara haka wannan magana ita ma ba ta da shahara amma abin da yafi shahara kuma yafi karfin dalili shine cewa layalin ashir sune kwanaki goma na farkon Zulhijja daga an shiga watan Zulhijja zuwa ranar sallah wadanda a cikin su ne akwai manasikul hajj akwai daukar harama akwai dawafi na quduni akwai dawafi na ifada akwai kuma yanka da aski da tsayuwa arafa da sauran ayyukan da aka sani ana yi a aikin haji wadanda kuma kamar da Ibn Abbas ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Bukhari da Muslim afa a cikin Bukhari kawai Muslim bai rawaito ba da Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman da kuma al-Imam Ahmad ma ya rawaito da Abu Dawud da Tirmidhi da wasu su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanakin da Allah yake so ya aiki nagari kamar kwanaki goma na farkon Zulhijja tsayi da sallah yawan karatun al-Qur'ani sada zumunta ayyuka na istighfari sadaka duk wani aikin alkhairi sawa wanda zaka yi tsakaninka da Allah kai tsaye ko wanda zaka yi ma bayin Allah to ana so a aikata a wannan kwanakin Ibn Taymiyyah yace su wunin sun fi falala fiye da darara su kuma dararan wato wunin waɗannan kwanaki goma suna da falala fiye da wunin kwanaki goma ƙarshen Ramadan su kuma daren rakin kwanaki goma ƙarshen Ramadana suna da falala fiye da wadancan ranaku wadancan darara so su kwanaki goma farkon Zulhijja wurin ne yake da falala wurin arfa wurin aikin sallah wurin sallah da sauransu su kuma wadancan daren ne yake da falala daren ne yake kadai ina fata mun gane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sabai suka ce ya manzon Allah wala jihad fi sabilillah kana nufin koda jihadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala jihad fi sabilillah ko jihadi zaka je yafi falala ka yi shi a wannan kwanakin in kuma a wannan kwanaki ne bai kai falalar aikin alkhairin da aka yi koda sadaka a wannan kwanakin ba sai annabi yace illa inde banda rajulan mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi ya fita jihadi da kansa kuma ya fita da dukiyarsa kuma lam yarji min dalika bi shay'in yaji a kashe shi ya shahada kuma duka dukiyar ta kare a wurin jihadi shine kawai zai samu lada fiye da ladan mutumin da ya yi aikin alkhairi a waɗannan kwanaki goma na farkon Zulhijja haka nan Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa rashi da mahaifinsa ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa innal ashara lalle waɗannan kwanaki goma da Allah ya faɗa a nan asharul adha sune kwanaki goma nan da aka ambata na kwanakin sallah wal witra shi kuma da aka ce wal watir annabi ya ce yawmu arafa shi kuma shine ranar arafa washafa shi kuma washafai da aka ce yawmun nahari shine ranar ainihin wato babbar sallah wannan yana cikin musnad imamu Ahmad ibn Hanbal da sunan kubra ta imamu an-nasa'i da bazzar a cikin musnadinsa kuma isnadinsa ne ƙarfi ne in banda matsalar da ke cikin shi na riwaya Abu Zubair an Jabir wanda malamai suna da tsaunawa mai tsayi akan shi wallahu a'lam haka nan Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya fassara kamar yadda Hakim ya ruwaito a cikin littafin al-Musaddar da isnadi tabbatacce Ibn Abbas yake cewa al-fajr fajrun nahar wa layalin ashr asharul adha yace wal fajr da Allah yace yana nufin fitowar al-fajr rana kamar da muka ji a baya su kuma layalin ashr ana nufin kwanaki goma na farkon Zulhijja saboda haka waɗannan kwanaki da aka ambata a nan su ne kwanaki goma na farkon Zulhijja su ne wanda kuma Allah ya ce wadhkurillaha fi ayyamin ma'lumatin da cikin suratul hajj wadhkurillaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'lumatin sanannun kwanaki amma inda Allah ya faɗa cikin baqara wadhkurillaha fi ayyamin ma'dudatin to wannan shi kuma shine kwanakin zaman mina kwanakin da Bahaushe ke cewa kwanakin shanyam nama ayyamut tashrik wato 11 da 12 da 13 shine ayyamin ma'dudat ɗan hikin nan wancan kuma ma'lumat sananni ina fata mun gane rantsuwa ta uku da ta hudu Allah ya ce wa shaf'i wal watri al watr haka malamai wasu cikin masu kira'a suke karanta shi wal al watr da wasali sama akan wawu wanda wannan shine lahjatu quraish akwai kuma masu karanta da wal witr wanda suke kasara sune hamza da kisa'i da khalaf su suna cewa wa shaf'i wal witri wannan kuma ita ce lahjat tamim ita ma lahja ce fasiha amma wal watr ta fi ta fasaha abin da yake nufi da ash-shaf'u kamar yadda muka ji shine yawmun nahar ranar sallah babba saboda shine wuni na goma idan ka raba goma ka ce divide by 2 go za a samu bibbiyu kamar yadda aka sani a lissafi an ce ash-shafa shine even number wanda yake iya zama bibbiyu shi kuma al-watr shine odd number saboda ranar 9 ga wata wanda ba za su rabu gida daidai wa daidai da biyu ba dole sai an samu wani abu ya rabu shine al-watr yawmut tasi to ata'u an tambaye shi ata'u ibn abi rabah an tambaye shi aka ce mishi ya algafata malam cewa da Allah ya yi wa shaf'i wal watr hal hiya salatuna hazi shi shine sallar shafa'i da wutri wanda galibin mutane da an cewa shafa'ul wutr sai su fara tarin sallar shafa'i da wutri ai raka'a biyu a sallami ai daya a sallami wannan da aka saba wanda kowa ya sani a karanta suratul zabbi da quliya da kuma qul huwallahu ko zaka tambaya a dawo aka ce ita ake nufi da washafa'ul wutri sai a dawo yace a lakin ash-shafa'a yawma arafa wal witra lailatul adha yace ash-shafa shine ranar arafa shi kuma al witr shine ranar wato daren sallar layyadin haka shi ya fassara aka san abin da ba aka sani daga wancan fassara sai Abdullahi dan Zubair shi ma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa lokacin da yake halifa a Makka wata rana yana hudu ba kasar Makka an tambaye shi aka ce algamata malam menene ash-shafa wal watr sai ya ce huma qauluhu ta'ala sune fadin Allah da Allah yace faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wannan shine shafa'i wato wanda ya zauna kwana biyu a Mina bayan ranar wato bayan ranar sallah ana zama ko dai a kwana biyu ko a kwana uku to wanda ya kwana biyu yayi ta'ajjudi kenan ko kaga yayi guda biyu shine shafa'i Allah yake fala ithma alai babu laifi a kai shi sai kuma wanda wa man ta'akhara shi ma fala ithma alai shine wanda yayi wutri kenan shi kuma kaga yayi kwanaki uku to shine wutri din shine fala ithma alai shi ma wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Zubair wasu ma suka ce anan abinda Allah yake cewa washafa'i yana nufin dukkanin halittun sa yake rantsewa da su kamar yadda a wurin ji Allah yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna ina rantsuwa da abinda kuke gani da wanda ba ku gani to dukkan halittun Allah dukka gabaki ɗayan su shafa'i ne domin Allah madaukakin sarki kamar da yake cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane abu da ka gani mun halitte shi bibiya saboda haka Allah yayi namiji yayi mace Allah yayi wuni yayi dare Allah yayi rana yayi wata Allah yayi sama yayi ƙasa Allah yayi duwatsu yayi kuma ƙasa Allah yayi kogi yayi tudu Allah yayi wuta yayi ruwa Allah yayi duhu yayi haske Allah yayi imani yayi kafirci Allah yayi wato sa'ada tsira da shakawa tadewa Allah yayi shiriya Allah ne kuma yayi bata al-huda wa dhalal Allah ne yake bada izza kuma shi yake bada zilla daukaka ko ƙasa Allah shi yayi talauci yayi wadata yayi farin ciki yayi bakin ciki yayi lafiya yayi cuta yayi dan adam yayi aljani yayi ilimi yayi jahilci yayi yaki yayi zaman lafiya yayi aminci yayi tsoro yayi rayuwa yayi mutuwa zaka ta lissafa su duk duniya haka take ƙarfi da rashin sa da sauransu dai hadis wala haraj to washafa'i kaman wato wa kafatil makhluqat ke dukkanin halittu wanda Allah ya yi su asalan biyu 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 to a ƙarƙashin haka menene kuma walwatir sai suka ce walwatir kawai cikon zance ne domin an bincika gaba ɗaya a cikin halittu babu wani halitta mai suna alwatir babu wani abu mai suna alwatir wannan fasara ce mai rauni ta ma domin kuwa Allah madaukakin sarki shine alwatir din da kansa kamar yake cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'una isman a wata riwaya lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafizaha dakhala aljanna Allah na da wasu sunaye guda 99 wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna sai kuma Annabi yace wa inna Allaha witrun yuhibbul witra kuma shi Allah witri ne kuma yana son witrtawa al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi al-Asma' was-Sifat da kuma al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ala al-jami' sun lissafa suka ce al-witr na daga cikin sunayen Allah saboda dogaro da wannan hadisi kafin su akwai kuma al-imamu Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin sa na hadisin da yana magana akan sa yake cewa ma'anal witri fi sifatillahi ta'ala al-wahid idan aka ambaci Allah aka ce al-witr to ana nufin Allah guda daya la sharika la wanda ba shi da abokin tarayya wala nadhira la wanda ba shi da kini al-mutafarridu an khalqihi wanda ya dayauta daga halittun sa al-ba'il yani santa da su minhum bi sifatihi ta hanyar sifofin sa huwa subhanahu witrun Allah guda daya ne tilo wa jami'u khalqihi shafa'un dukkan halittu kuma bibiyu ne yace sai yace khuliqu azwaja haka Allah ya halicce su wato bibiyu dan ya tabbatar da dayantakarsa da girman izzarsa Allah ba yi da wani irin sa Allahu samad su kuma dan adam Allah ya yi su da irin su da abokin burmu su kuma rayuwar su ma ba ta yiwa sai da abokin burmi haka duk waɗancan abubuwan ba sa yiwa sai da abokin burmu su a cikin littafin wahatu tafsir sai yake cewa shi kuma kamar yadda muka ambata yake sabata ilmiyan annahu la yujadu ka'inun ma jamadan aw ghayruhu bi ma'ana alwitr babu wata halitta kowace iri da za a ce sunanta witri ko kuma take da ma'anar babu ba ta da kishiyarta fa innahu la yakunu mawjudan sam babu wannan abu yace hatta alhasas hatta kwayan tsakuwa as-sabira yakankanwa fa innaha mukawwanatun min dharratin wa dhurratu laha nawatun wa mahit yace kai hatta kwayar tsakuwa an halice ta ne daga wani particle da ake ce ma zarra kwayar zarra kuma kwayar zarran nan a cikin ta akwai wata yar kwaya da marfinta shi ma abu biyu a cikin tsakuwa yace haka nan hatta alhawa hatta iska fa innahu mukawwanun min ghazatin wa tarakib iska ma an hada ta ne daga wasu iskoki na gas da kuma wasu waves waɗanda suke haduwa su yi su iska wanda kake ganin ta ma abu biyu a cikin ta yace kai wa hatta alma hatta ruwa fa inna fihi unsurain ruwa ma da kake gani abu biyu a cikin shi yace al oxygen wal hydrogen akwai oxygen ko da hydrogen ruwa ma wannan da ake ganin shi kaman kace to me aka san ruwa a shi kanshi ruwa a cikin sa abu biyu ne to kuma kowace halitta Allah haka take tana da wani abu akasinta wannan duka yana cikin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai ayatun wa fil ardi kago ayatul muqin a ƙasa akwai abubuwan ayoyi ga wanda zai sa mutum ya zama yana da yaqini ga Allah haka Allah yayi wannan tsarin yayi wannan halitta da yayi can gaba sai yake cewa fa huwa subhanahu witrun mustaghrin bi dhatihi an ghairi Allah subhanahu ta'ala shine tilo wanda ya wadata daga duk wata bukata a wajen waninsa amma su halittu da yadda Allah ya sanar kowane ya da bukata zuwa ga ɗayan in ba haka ba zai amfana ba haske na da bukata zuwa ga duhu namiji na da bukata zuwa ga mace mace na da bukata zuwa ga namiji damana ta da bukata zuwa ga rani na da bukata zuwa ga damana dan adam yana da bukatar duka abubuwan guda biyu yana bukatar damana yana bukatar ainihin wato rani yana bukatar haske yana bukatar duhu yana bukatar wuni yana bukatar dare duniya ba za ta yiwu ba sai da wannan in mun tana katimu na baya kul ara'aytum an jallahu alaikum an-nahara sarmada da lahu alaikum al-laila sarmada ba zai yiwu ba rayuwa sai da wadannan haka nan dan adam yana bukatar yiwuwa sannan ya ci abinci yana bukatar ya koshi in ya ci abinci da za a ce mutum ya zama kosashe diman da'iman da bai da ba zai ji dadin rayuwarsa yadda ake ji din nan balantana kuma aka ce yi cikin yunwa yake kuma gabaki daya haka yana bukata ya bacci ya farka yana bukata ya ainihin wato sake farkawa ya sake yin bacci sake farkawa to haka dai dan adam da duk sauran halittun duniya suke da bukata izuwa ga jujjuyawar abubuwa yau da kullum yayin da shi kuma Allah bai da bukata izuwa ga komai cikin wadannan abubuwa Allah ya kara mana imani to shine malamai suka ce dan haka itlaqin witri anan in ma mun dauka cewa an yi itlaqin shi akan ranar Arafa kamar yadda muka ji daga Ibnu Abbas cewa ranar Arafa ake nufi ana fadan haka ne lidalati ala kulli nadhirin yudammu ilayhi nadhiruhu fayakun shafa yace sai ya zama yana nuni zuwa ga wato duk wani kini da za a hada shi da kininsa sai su zama biyu wato da Allah yace wal witr koda ba a ce Allah na rantsuwa da kanshi bane sai ya ce Allah yana rantsuwa da shafa'i abubuwa guda biyu yana kuma rantsuwa da su din koda an ware su zama daban-daban nuni zuwa ga cewa ware su din da aka yi bata mai da su irin Allah ba suna nan dai a matsayin halittu har yanzu musamman saboda an samu hadisi daga Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi yana an tambaye manzo Allah su'ila an shafa'i wal witr fa qala hiya salatu ba'daha shafa'un wa ba'daha witrun an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da ainihin wato me yake nufi da wa shafa'i wal witr sai yace hiya salatu shine salloli da muke ba'daha shafa'un wasu biyu ne kamar asubahi kamar azhar kamar la'asar kamar isha wa ba'daha witrun wata kuma daya ce ko witri ne kamar sallar magriba kamar kuma sallar witri da aka saba duk da yake isnadin wannan riwaya yana da wani rauni dake cikin sa wallahu a'lam to wannan ita ce rantsuwa ta uku da ta hudu kenan ko wal fajri daya kenan wala yan ashr biyu wa shaf'i uku wal watr hudu ko sai Allah ya ce wal layli idha yasri kuma ina rantsuwa da dare idza a yayin da yasri yake tafiya asalin kalmar yasri ne yasri amma kamar da Abu Ja'far Ibn Jarir Tabari yake cewa yafi fasaha a karanta shi da yasri a cire dan malamai Arabawa suna cirewa an cire din zai koma kaga yayi ɗaya daya wal fajr wal layalin ashr wal shafi wal watr wal layli idza yasr kowanne gaba ta kare da ra'ur 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 wanda za a yi mata waƙashi amma an ce yasri to wannan salon zancen ya kare to sai aka tafi da shi a haka wal layli idza yasr tare da cewa akwai masu karatu da suke karanta shi da aka san haka alal misali Nafi'u a qira'ar sa da Abu Amr da Abu Ja'far suna karantawa bi ithbatil ya'i wasla idan da suke wal layli idha yasri hal fi zalika sai su ishba'i wannan wato ya'i ko akwai kuma Ibn Kathir da Yaqub su suna ithbatin ya'u din koda ma waqafi su ce wal layli idha yasri amma dai qira'a mafi fasaha ko mafi shahara shine wal layli idha yasri yadda muka saba karantawa wal layli da kuma dare idha yasri a sa'an da yake tafiya wato hina yasri bi dhulamihi wa yurkhi dhalamahu ala al-ibad wal bilad da dare a lokacin da yake tafiya tare da duhunsa kuma ya lullube kasashe da al'ummomi da duhun nasu ka duba cikin hikimar Allah da zarar ta fadi to sai kawai ka ga dare ba a san ta inda yake ba a jin wani ƙarar isowar shi ko a ji wani rugujinsa haka kawai salin alin sai dai a waye gari kawai ya lullube komai ko ina ya yi duhu to shine wal layli idza yasri da dare a sa'ad da yake lullubewa wasu kuma suka fassara yasri tafiyarsa kamar yadda Allah ya ce subhanallahi asra bi abdi wato tafiyar ba wai rufewar ba Allah ya yi rantsarantsi sosai da dare saboda abin da ke cikin haka na daukar izina wani waje Allah ya ce wallahi idza ajbar ina rantsuwa da dare idan ya juya sanda yake baiwa asubahi abin nan kenan wani waje Allah ya ce wallahi idza asas da dare idan yazo ya zauna dafa'a in ya samu ran zama wato ya zama 30 dare da ba washe ke cewa wani waje Allah ya ce wallahi idza saja da dare idan yayi ma wuni riga da wando shine saja wato ya samu wuri ya duhu saboda dare aya ce cikin ayoyin Allah wanda kuma Allah yake kawo mana shi akwai hikimomi a ciki Allah ya faɗi hikima a wasu rarrai wajen annan laila subata mun sanya dare dan ya zama lokacin hutu mun karanta a baya ko domin dan adam adabiyarsa zai wuni yana ta kadaha yana ta kai kawo ya faɗi ya tashi yayin nan ya can bai jin kasala yin aiki da rana sawawa a office ne a gona ne a makaranta ne a kasuwa ne a hanyar tafiya ne dan adam da yana ta kwazo da faɗi tashi to amma dare na yi zai ji cewa to lokaci yayi da zai huta zai nemi wuri ya kwanta wannan kwanciya da zai ita kuma za ta sa cikin hikimar Allah sai ya ji ya wayi gari da sabon nishaɗi ba irin gajiyar da ya je ba muna daga cikin hikimar dare sannan hikimar dare kuma yana da wato rufin asiri aka uba da mutane da ya dama da mutane nasu a cikin dare galibi mutane suke kwanciya da iyalansu a cikin dare galibi mutane suke yin wasu abubuwa na sirri da ba su so a sani sawun abin ya halatta ko bai halatta ba misali ɓarayi ma sun fi son dare yayi ko to haka yawan mitin ko da ƴan siyasa ne ko ƴan wane ne za ka an fi amfani da dare a yi ta mitin saboda yana da wani sirri haka masu ibada masu sallah masu karatun alkur'ani masu istighfari masu tuba duk su ma suna amfani da dare saboda sirrin da yake da shi da kusanci zuwa ga Allah haka ƴan boko masu nazari za su yi jarabawa da sauransu su ma suna amfani da dare haka manyan malamai masu nazari masu bincike marubuta da manyan masana duk kowa dai yana amfani da dare don ya wani abu da bai amfani shi babu wanda yake gaza amfani da dare ya amfani shi sai wanda bai da wani abu ne ko kuma wanda ya mai da abin yin shi bai da muhimmanci jina zai kwanta ya tabbaci minal mahadi ilal lahadi kamar yadda ake cewa daga an yi isha mutum ya kwanta har sai an yi asubahi shine ruwan da Annabi yake cewa jifatun billayl himarun bin nahari jifatun billayl mutum ya ta aiki da rana kamar jaki da dare kuma ya zama kamar gawa Allah ka tsare kamar mushe ma shine jifa ba ma gawa wai wannan da ake sitirta ta ba mushe sura kashi da Allah yake yawan ambatan dare tare da wuni saboda abin da ke cikin sa abin daukar izina to abu na gaba kuma na daukar izina da dare shine dare da kake ganin sa kullun yayi kama da ƙarshen duniya tashin alkiyama kiza kullun aka zo bacci ake addu'a da nake ana cewa bismillah Allahumma amutu wa ahya da sunanka ya ubangiji nake mutuwa kuma da sunanka zan tashi in an warka kuma a ce alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana hasali ma Allah da kanshi ya ambata yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana kashe rayuka lokacin mutuwarsu kuma shi yake kashe mutane lokacin baccinsu idan Allah ya so daga nan fayumsiku allati qada alaiha almaut wadanda Allah ya hukunta zai musu sabu zarce daga bacci su wuce layara sai Allah ya rike rayukansu wai rusulul ukhra ila ajrin musamma saboda ka wannan baccin da muke kullun tunda aka haife mu har yau din nan inda da ranka kana yi kana ganin kamar wani abun banza ne da gaskiya da bashi yake cewa bacci kanin mutuwa wato malaka ya cewa wata mutuwa ce tamfarani Allah ne yake zare ran amma zarewa na tamfarani wanda za a dawo maka da shi lokacin farkawa goshin asubahi saboda haka rantsuwa da Allah yake yi da dare yake yawan ambatansa wani muhimmin sako ne da ya kamata ya dinga tuna mana mutuwa kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aktsiru min zikri hadimin lazzati ko yawaita tuna mutuwa da yanke jin daɗin duniya wani abu ne da ke tuna mana tashin alkiyama kuma wanda duk ya yawaita tuna waɗannan abubuwa guda biyu to zai samu sa'ada a cikin rayuwar duniya zai rage dogon buri zai rage barna zai rage shagala tana mutuwa da tana tashin alkiyama Allah ta samu cika da imani to wannan sune iya rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi wal layli idha yasri sai Allah yace hal fi zalika shin wai a cikin wannan zance da aka yi wal fajr wal layalin ashr wal shafai wal watri wal layli idha yasri duk a cikin wannan zancen hal fi zalika qasamu li dhi hijr yanzu a cikin wannan magana babu rantsuwa qasamu wata rantsuwa koda kwaya daya a cikin su li dhi hijr wanda ya kamata ta amfani mutumin da ke da hankali hijr shine wato a consciousness hankalinka da yake sa kake yin lissafin abin da ya dace da wanda bai dace ba da wanda in kai ka kyauta da wanda in kai baka kyauta ba wanda ke sa idan an maka nasiha ka ji ka ce gaskiya fa aka faɗa mu wanda yake sa idan kai kuskure ka dawo kai tunanin ka ce kai gaskiya fa ban kyauta ba tsakani da Allah ban kyauta wa kaina ba wannan tunanin da wannan mindset din na mutum mai hankali mutumin da ya san ciwon kanshi shine hijra wato kaman wani dabaibayi da yake tare da mutum mai hankali wanda ke hana shi ya zama wani sahuhu ko wani sakarai ko wani marasanin ciwon kansa ko wani mai abin Allah wa dare galibin mutanen da suke zama sakarkaru ko masu abin Allah wa dare ko wadanda ba su san ciwon kansu ba cikin mutane su ne mutanen da suka sakarwa rayuwarsu da tunaninsu cewa ba su damu da su abin da za a ce Allah wa dare ba wato duk mutumin da shi bai damu ba zai jin kunyar kowa bai jin tsoron ubangijinsa idan lam ta sahi fasna ma ta sha'u duk mutumin da yana ganin shi a gari ko a unguwa zai ganin mutuncin kowa ko dai saboda shi ba mai mutunci bane ko kuma saboda bai da cikakken hankali ko saboda ya bata rayuwarsa da shaye-shaye ko kuma yana da mummunan tarihi a baya wanda ya ci dubu shi yana ganin yanzu ba komai bane ko ya gaji wata badala ko wata barna a addininsa ko a jinsinsa ko a danginsa shi ne mutumin da zaka ga bai damu da abin da yake a cikin mutane zai zama kamar wani mahaukaci ko karamin yaro ko maras tunani yana abin Allah wadare kuma shi bai damu ba sai dai mutane su je mai kunya yanzu kamar irin abin da galibin abin da ya yaɗu a cikin kafafen sada zumunta da yake cewa social media kai in mai mutunci ne baka iya buɗe wani abu ka kalla to sai kai tunanin kuma wanda yake yi ba ko take yi kuma bai yi shi kadai ba aka kafa mishi camera ko ya kafa wa kansa yana yi yana ɗaukar kansa wani ma live kuma ya tura shi duk duniya ta gani kai da kake da mutunci wani abu baka iya gani balantana a ce ka gani tare da ‘ya’yanka ko iyalinka ko wani mai wanda yake ganin mutuncin kai ya ganka kana kallon wani abu tsakaninmu da Allah wani tsaraici ko raye-raye ko fasikanci ko nuzance na rashin mutunci wani ma da sunan addini yake shi kai da ka san mutuncin kanka baka iya kallonsa kuma ba za ka so mutanen kirki su ganka kana kalla ba walaysu ma haka fi nafsi wa kan ta yata alaihi nas to sai ka fara tunanin to shi wanda kuma yake yin abin fa wani ma ko musulmi ne dan musulmi wani ma bahaushe ne ko bafulla ce ko banife ko kanuri ko shuwa a cikin wannan yankin namu na musulmai iyaye da kakanni da dangi da sirkai da ƴan uwa kowa musulmi amma ko dai iya shafa irin shi toka ya kwashe kayan shi daga farfajiyar mutunci ko sanin ya kamata ya je ta yi waɗannan abubuwa abin mafi takaici ce ga iya mace mata ne tana manta cewa za ta yi aure za ta haihu za ta yi sirkai mutane za a ce ita ta girma za ta yi aure da kuma ɗabi'ar shi wannan platform na social media yadda ka san littafin lahira in dai an ɗaura mashi abu to yana nan za a gan shi wadarar layu gani su sayyidatul wala kabidan illa hafizaha sai ya taskace wani lokaci kawai zai ɗago shi ya popping ɗin shi off ko ya tuna maka cewa yau shekara kaza da ka saka kaza wani ya kamata ya tuna wa mutum lahira cewa fa irin wannan samfurin abin da zai faru kenan mali hadar kitabi لا يجادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يتي متين راس جا كومي لو كومي راس الله يتي ويوم يشرع أعداء الله إلى النار فهم حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا جدي لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم أولا هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون سورة الكهف آية الله ينجي يا كيوتا الله كما يا سيا من الذريه الله كما يا سامو متي ده متينتي مو ده ايمان اتكيت الله يتي هل في ذلك قسم لذي حجر شن ا cikin haka babu rantsuwa wattake ni gamsarwa lidhi hijrin ga wanda ainihin wato yake mai hankali mai tunani mai sani ya kamata kamar kace lallai a cikin rantsuwan nan akwai abin gamsarwa dan haka nan kawai ko mutum ne dan uwanka yayin wannan rantsuwa sadi biyar to ka san dance ne mai muhimmanci ce na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da sarkin da ke zubar da ruwan sama na rantsi da ubangijin da raina ke hannunsa na rantsi da ubangiji suka da alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya irin wannan rantsuwa sadi biyar ajalo kowa ya gyara zama a ji me yake so yake ba zai yi kai haka nan kawai a kulla waɗannan rantsuwoyi sadi sadi wata bayan sadi ba to wannan shine gaba ta gaba to lokaci ya kure ku zama ayi hakuri ina ganin zamu dakata anan sai Allah ya kaimu darasi na gaba sai mu tashi alamtara ko alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad mun samu tangarda a yau ta rukudin mu na video shi sa muka hakura kai muka takaito akan dan ba dole bane sai video a dole bane sai video amma bane kun sahil bane yau bane kun shi bane laifin wani aboki na ne bane kun shi bane ka wanda ya zarge shi sai ya saba ya mana mantuwa bane kun shi bane yau Allah ya sa kan shi fa alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا مت اللهم بابصارنا واسمائنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واصنع على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.